الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 24 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 2 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa ya ga wasu idan ana tada iqama ba sa tashi su tsaya sai an zo didi kad qamati sala shin ko akwai wani dalili akan haka kwarai akwai dalili akan haka tare da cewa akan wannan mas'ala asali shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la takumu hatta tarawni qad kharajtu wanda hadisin yana cikin sahihai wata rana an tada iqama kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin gidansa jama'a sai suka tashi suka tsaya fitowar da yake da ya shigo masallaci sai ya ga jama'a du'a tsaye manzon Allah sai ya ce da su la takumu hatta tarawni kada kharajtu manzo Allah yace daga yau koda an tada iqama kar ku koma tashi ku tsaya manzo Allah yace sai kun ga na fito na shigo masallaci kenan wannan hadisi iya abin da yake karantar da mu haramcin jama'a su tashi su tsaya bayan an tada iqama alhali limami bai shigo masallaci ba kuma hadisin bugo da kari yana tabbatar da halaccin tada iqama ba tare da liman ya zo ba kamar yanda Bilal Allah ya kara masa yadda yakan tada iqama kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin masallaci to shine da ya tada iqama jama'a sai suka tashi suka tsaya manzon Allah ya shigo masallaci ya ga jama'a a tsaye sai ya ce la taqumu hatta tarawni qad kharajtu la anan nahiya ci hani ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yace kar ku koma tashi ku tsaya sai kun ga na fito daga cikin gidana kenan zan shigo masallaci don haka yanzu misali kamar wannan masallaci limamin mu malam gali yana can a zaune idan ladani ya tada iqama to baya halatta mu tashi mu tsaya sai mun ga ya taso daga kan bancin in zai shigo to muna iya tashi mu tsaya wannan kenan limami yana wajen masallaci in dai limami baya cikin masallaci in aka tada iqama baya halatta kenan jama'a su tashi su tsaya sai in sun ga limamin zai shigo to shine sai aka tambayi al-Imam Ahmad kamar yanda al-Imam Abu Dawud yake cewa na tambayi al-Imam Ahmad nace masa to idan limami na cikin masallaci aka tada iqama a wani lokaci ne imamu za su tashi su tsaya Al-Imam Ahmad yace idan an zo daidai kad qamati sala kad qamati sala menene dalili akan haka wato shine hadisi wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisin a cikin littafin sa mai suna wato wanda yi shi wannan ahkamul azan wal iqama, sunan littafin kenan, hukuncen kiran sallah da ta da iqama. Shine yazo da asarin Anas dan Malik, Allah ya karra masa yadda, idan yana cikin masallaci aka fara ta da iqama, wato kenan baya tashi ya tsaya sai idan ladani ya zo daidai kada kamati salat, kada kamati salat. Kuma haka wato Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, shi ma baya tashi ya tsaya in aka fara ta da iqama, limami yana cikin masallaci sai an zo daidai kada kamati salat, kada kamati salat. Wannan dalili, wannan hadisi na Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, shine dalilin da al-Imam Ahmad, Allah ya ji kansa, ya kafa hujja na cewa idan limami na cikin masallaci aka fara ta da iqama, to ma mu za su tashi su tsaya a daidai kada kamati salat, kada kamati salat. Tare da cewa wasu daga cikin magabata ta suka yi a daidai hayya ala salat, hayya ala salat, za a tashi a tsaya. Wasu daga cikin magabata suka ce sai ma an gama ta da iqamar mutum zai tashi ya tsaya. A takaice dai abin da muke so mu gane, abu ne wanda yake mayalwaci babu kunci a cikinsa. Da wanda ya tashi a farkon ta da iqama, da wanda ya tashi a tsakin ta da iqama, da wanda sai da aka gama ta da iqama sannan ya tashi ya tsaya, wannan duk ɗaya ne. An gane ko babu wani bambanci? Illa kasancewar in an samu wata karantarwa daga wajen magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to abin da ya dace a yi koyi da su. Amma karka ga laifin wanda ya tashi a farkon ta da iqama, kuma karka ga laifin wanda sai da aka gama ta da iqama sannan ya tashi ya tsaya. Kowa yayi iya abin da ya halatta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul fada'il, muna cikin kuma baban da ke bayani game da kwadaitarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan lazuntar karanta wasu surori na Al-Qur'ani da wasu ayoyi waɗanda suke keɓantattu, ma'ana mutum ya nace akan karanta su. Kamar yadda bayani ya gabata, hadisi na farko da malam ya zo da shi a baban hadisin Abu Sa'id Rafi ibn al-Mu'alla, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni, kafin ka fita daga cikin masallacin nan, manzon Allah ya ce zan sanar da kai sura wadda tafi kowace sura girma, wato daga cikin surorin Al-Qur'ani. Manzon Allah ya ma Abu Sa'id wannan alƙawari, domin shi Abu Sa'id Rafi ibn al-Mu'alla ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin masallacin. Abu Sa'id sai ya koma gefe yana sallah. Yana cikin sallah kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye shi, ya Abu Sa'id, sai yake amsawa ya ci gaba da sallarsa. Da ya gama sallah sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin bada uzuri na rashin amsawa. Yace ya Rasulullahi, lokacin da ka kiraye ni ina cikin sallah ne, shi yasa ban amsa ba. Manzon Allah sai yake ce masa, shin baka ji Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin Al-Qur'anin sa, ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ubangiji ta'ala yace, ya ku mu'minai, ku amsa ma Ubangijinku, ku amsa ma manzansa idan ya kiraye ku ga abin da zai rayar da ku. Shine muka yi bayani a baya, ta hanyar da ake samun rayuwa ta hakika, rayuwa wadda take daddada a nan duniya kafin makoma lahira, hanya ce ɗaya-ɗaya shine Al-Qur'ani da Sunna. Duk wanda ya sanya Al-Qur'ani da Sunna shine tsarinsa wanda yake na rayuwa, to zai ji daɗi a nan rayuwarsa ta duniya kafin makomarsa lahira. Wannan rayuwa kuma ita ce rayuwa ta hakika, saboda duk wanda bai rayu ba ƙarƙashin inuwa ta Al-Qur'ani da Sunna, sunan shi matacce. Saboda rayuwa ta addini ita ce rayuwa ta hakika, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, a wa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mataluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malu. Ubangiji ta'ala yace yanzu wanda ya kasance matacce fa ahayainahu muka rayar da shi waja'alna lahu nuran muka sanya masa wani haske na musamman yamshi bihi fil nasi yana tafiya tsakanin jama'a a sababin wannan haske da muka sanya masa. Ubangiji ta'ala ya ce kamar masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha misalinsa ya zamanto kamar misalin wanda yake cikin duhai wanda bai zamanto ba mai fita daga cikin wannan duhu. Kaga wannan yana nuna mana imani da Allah yake azurta bayinsa wannan ita ce rayuwa ta hakika, amma duk wanda Allah bai azurta shi da imani sunan shi matacci. Dan haka kafirai Ubangiji ta'ala ya ambace su cewa matacci ne, kamar yadda can malamai suka fassara wa ma yastawil ahya'u wal amwat, rayayyu da matacci ba yanda za a yi su daidai, ma'ana mu'mine da kafirai ba ɗaya ba suke. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ma anta bi muslimi in man fil qubur, kai baka zamanto ba miji yadda wanda ke cikin kabari, wanda ke cikin kabari wa Allah yake nihi matacce ke wannan kafiri kenan. Kamar yadda wanda yake cikin kabari in ka masa magana bai san ba abin da ka faɗa, to haka shi kafiri a karanta masa wahayi na Alkur'ani na sunna bai san ba ma me ake faɗa. To dan haka a takaice da rayuwa daddada tana ƙarƙashin bin karantarwa Alkur'ani da sunna, dan haka Allah ya mana alƙawali man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa, duk wanda ya aikata aiki na gari namiji ko mace wa huwa mu'min halin yana mai imani da ubangijinsa, ubangiji ta'ala ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, lalle ne mun yi alƙawarin rayar da shi rayuwa wadda take daddada, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kuma in kiyama ta yi za mu sakauta musu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Don haka anan da yace ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku mu'minai istajibu lillahi, ku amsa ma ubangijinku walir rasuli, ku amsa ma manzansa idza da'akum, idan ya kiraye ku lima yuhyikum, ga abinda zai rayar da ku shine alqur'ani da sunna. Manzon Allah ya kafa masa hujja da wannan aya. Wannan aya tana tabbatar da cewa koda kana cikin sallah farilla ko nafila, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ka dole ne ka amsa. To shine sai manzon Allah ya ce masa kafin ka fita daga cikin masallacin nan, manzon Allah ya ce yanzu bazan sanar da kai mafi girman sura daga cikin surorin Alkur'ani. Abu Sa'id ya ce ƙwarayya manzon Allah ina buƙatar a sanar da ni. Zuwa jimawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama hannunsa za su fita daga masallaci. A lokacin nan sai ya ce qultu ya rasulullah, sai na ce ya manzon Allah kai fa kace min la uallimannaka a'zama suratin fil qur'an, kai kace zaka sanar da ni sura da tafi kowace sura girma daga cikin surorin Alkur'an. Ma'ana ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a iyazatansa cewa ya manta. Sai da aka zo gaf da huta daga cikin masallaci sai ya tunatar da shi. Manzon Allah sai ya ce masa alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal qur'anul azim alladhi utituhu. Manzon Allah ya ce masa alhamdulillahi rabbil alamin, kenan suratul fatiha ita ce surar da tafi kowace sura girma daga cikin surorin alqur'ani, kuma ita ce sura ta farko daga cikin surorin alqur'ani. Dan haka kuskure ne mutum ya ce tun daga Bakara hannas, iya abinda zaka faɗa sai ka ce tun daga Fatiha hannas. Fatiha ita ce sura ta farko, ƙarshen sura daga cikin surorin Alkur'ani suratul Nas. Manzo Allah ya ce hiya sababul masani, ita ce ayoyi bakwai abun biyantawa, ko kuma ka ce almasani abun maimaitawa, domin Allah ya wajabta mana karanta ta a kowace raka'a, a kowace sallah ta farilla ko ta nafila dole ne sai mun karanta Fatiha. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la salata liman lam yaqra bi umil qur'an, babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha a cikin sallarsa. Dan haka aka ambace ta almasani, kenan abun maimaitawa kenan, domin akan maimaita ta a kowace raka'a, a kowace sallah. sai yace wal qur'anul azim kuma ita ce al qur'anin gaba daya domin duk abin da al qur'ani ya kunsa gaba dayan sa to suratul fatiha ta kunsa domin duk ma'anar al qur'ani gaba dayan sa tana komawa cikin iya abin da suratul fatiha ta kunsa ka ce ita ce ma gaba daya al qur'ani shine manzo Allah yace wal qur'anul azim sai yace allazi utituhu wanda aka mun kyautar sa wanda ubangiji na ya bani yace to ita ce to a takaice wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata wannan yana nuna fadla ta suratul fatiha sura ce wadda take fiyayya wadda ya dace mu lazinci karanta ta ba dare ba rana sannan kuma muka wuce da hadisai kusan hadisi 3 zuwa 4 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana fadla ta suratul ikhlas ma'ana qul huwallahu ahad kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya faɗa ga sahabbansa yace a ya'jizu ahadukum an yaqra'a bi thulusil qur'ani fi layla manzo Allah yace yanzu ɗayan ku ya kasa karanta kashi ɗaya daga cikin ukun alqur'ani a cikin dare fa shaqqa zalika alayhi wana al'amari sai girmama ya tsananta akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah suka ce manzo Allah a cikin mu wane ne zai iya karanta kashi ɗaya daga cikin ukun alqur'ani a cikin dare ma'ana wane ne zai iya karanta izhiya ashir ka gafa mazan jiya wanda alqur'ani ya sauka a gaban su wanda suka fi kowa iya karanta alqur'ani suka fi kowa kuma kaunar alqur'ani suka fi kowa sanin muhimmancin sa amma ba sa cewa a cikin dare hina sauke alqur'ani gaba daya sun san alqur'ani ba kayan wasa bane ba kuma sun san manufa game da saukar da alqur'ani shine a karanta a nura da abin da yake cikin sa kuma a yi aiki da shi kamar yanda yake kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab ba yawan tilawa ba da yawan takara ake so iya abin da ake so ka tsaya kana lura da abin da yake cikin sa koda baka fahimtar larabci to shine anan suka abin ya tsananta akan su suka ce ya rasulullahi a cikin mu wane ne zai iya karanta izhi 20 kashi 1 daga cikin ukun alqur'ani a cikin dare fa qala sai manzo Allah yace qul huwallahu ahad allahu samad thulusul qur'an manzo Allah yace qul huwallahu ahad allahu samad manzo Allah yace wannan sura kashi 1 ce daga cikin ukun alqur'ani in ka kasa alqur'ani kashi 3 to wannan sura ta kwashi kashi 1 me ake nihi anan domin ma'anar abinda qul huwallahu ta kunsa ta kunshi kashi 1 daga cikin ma'anoni na alqur'ani domin alqur'ani yana kewayo ne akan ma'anoni guda uku ma'ana ta farko shine tauhidi abu na biyu ahkam hukunce hukunce ku yi kaza ku daina kaza abu na uku shine wato labarai da Allah yake badawa iya abinda alqur'ani yake kewayo akan sa tauhidi sannan hukunce hukunce sannan kuma labarai to shine anan ita qul huwallahu ahad ta kunshi kenan kashi 1 na farko shine tauhidi domin ta babu wata sura wadda ta yi bayani game da sifofin ubangiji subhanahu wata'ala tsantsa sama da wannan sura shine yace qul huwallahu ahad kamar yadda malamai suke bayyana sababin saukarta mushrikai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bayyana musu sifofin ubangijin da yake kiran su zuwa bauta masa shine ubangiji ta'ala ya saukar da wannan sura yace qul ce da su huwallahu ahad Allah da nake kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada shine Allah makadaici ko kuma ahad kace mafi kadaita duk wani abu wanda yake kadaitacce to Allah ya fi shi kadaita Allahu Samad Allah wanda yake abin nihi da bukata wanda kowa da komai idan bukata ta koro shi to bashi da wata mafaka illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala shine ake kira da As-Samad abin nihi da bukata ko kuma kace As-Samad wanda baya ci baya sha kamar yanda yake wa huwa yud'imu wa la yut'am ko kuma kace As-Samad allazi la jawfa lahu wanda bashi da gangan ciki ko kuma kace As-Samad shugaba mai cikakken shugabanci kenan Ubangiji subhanahu wataala As-Sayyid kamilun fi su'udadihi shugaba wanda yake da cikakken shugabanci shine ma'anar As-Samad sai yace lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Saboda aihuwa nau'i ce wadda take na tawaya da na ƙasa da ja da baya, cewa kai aihuwarka aka yi ko kuma ka aihuwa, wannan yana nuna cewa kai kasashe ne. Saboda ba kowa yake buƙatar ɗa sai wanda yake gajiyayye, kuma duk wanda aka haife shi ba, wanda aka haifo shi shi ma wannan tawayayye ne, kasashe ne. Shi ko Ubangiji subhanahu wataala ya tsarkaka game da duk wata sifa ta aibi da tawaya, domin sifofin shi sifofi ne waɗanda suke na kamala. Don haka a nan ya kore ma kansa aihuwa, cewa ba a haife shi ba, kuma shi ma bai haifa ba. Lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Sai ya ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad, babu ɗaya wanda ya zamanto tamka ga Ubangiji subhanahu wataala, babu wani wanda yake daidai da Ubangiji subhanahu wataala a cikin zatinsa, ko a cikin sifofinsa da sunayensa, ko a cikin rububiyya, ko a cikin uluhiyya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Idan haka ita wannan sura kenan ta kwashi kashi ɗaya daga cikin ma'anoni uku na Al-Qur'ani, kenan abin da ya shafi tauhidi. Sauran surorin gaba ɗaya su kuma abin da suka kunsa hukunce-hukunce da labarai kuma da tauhidin, amma ita gaba ɗaya kawai tsantsa tauhidi ne. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa daidai take da kashi ɗaya daga cikin ukun Al-Qur'ani. Don haka ana buƙatar cewa ana ci game da karanta wannan sura, ko ita kaɗai ka iya, to ka ringa rayar da daren ka da wannan sura. Kamar yadda hadisi na ƙarshe wanda muka tsaya a kansa, wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani na maimaita, wato karanta kul huwallahu ahad a duk lokacin da ya tashi sallah, ko kuma kasancewar ya ji shi kawai yana ta maimaita ta. Shi kawai iya abin da yake maimaitawa kul huwallahu ahad a cikin dare. Da aka wayi gari sai ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ba shi labari, ka ce kamar yana ganin ƙanƙantarta, ka iya Al-Qur'ani, me yasa zaka taƙaita akan kul huwallahu kadai kai ta maimaita ta a cikin darenka? Da ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai yake ce masa wallazi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, inna ha la ta'dilu sulusal qur'an. Manzo Allah yace wallahi wannan sura ne yake karantawa daidai take da kashi ɗaya daga cikin ukun Al-Qur'ani. Kaga shi wannan bawan Allah yana ganin kankantar wannan sura, ka iya Al-Qur'ani, me yasa zaka tsaya takaita akan sura daya daya? Shine yazo yana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari, manzo Allah sai ya nuna masa girman wannan sura. To dan haka anan kenan karkace ni ban haddace Al-Qur'ani gaba ɗaya, ko kuma ban haddace wasu in sura ɗaya tak Allah ya azurta ka da ita ka iya, to wannan ka nace karanta ta a tsawon dare da yi, qiyamul lailin ka kai ta maimaita ta. To dan haka za a sanya ka a layin ma'abuta Al-Qur'ani, domin ma'abuta Al-Qur'ani su ne waɗanda suke da zuntar karatunsa ba dare ba rana, kuma suna ƙoƙarin kwatanta aiki da abin da Al-Qur'ani ya kunsa. Za mu tashi hadisi na gaba. Duk da cewa hadisin da muka tsaya a kan shi kenan hadisin Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, wanda yake cewa wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi, ni wannan sura santa nake, ƙaunarta nake, ita ce kul huwallahu ahad. Don haka a duk lokacin da ya tashi sallah yakan ma wasu limanci, idan ya karanta Fatiha to baya karanta surar da yake nihin karantawa a farko, sai ya karanta kul huwallahu ahad, sannan ya biyo baya da wannan sura. Haka in ya tashi a raka'a ta biyu bayan Fatiha sai ya karanta kul huwallahu, sannan ya zo da surar da yake nihin karantawa. To shine aka kai karin shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sai ya tambaye shi, me yasa kake haka? Sai ya ce ya Rasulullahi, inni uhibbu hadhihi sura, yace ya manzon Allah, yace wallahi wannan sura santa nake, kaunarta nake, don haka nake nacewa game da karanta ta. Qala, sai manzo Allah yace masa, inna hubbaha adkhalaka aljanna, sanda kake mata shine zai shigar da kai aljanna a gobe kiyama. Don haka wannan kamar yadda bayani ya gabata yana nuna mana halaccin hada tsakanin sura biyu a cikin raka'a guda, kana iya karanta sura biyu bayan Fatiha. Don haka inda kuskure ne haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka masa burki, illa kasancewar kuma mun yi bayanin cewa shi wannan sahabi yana yi manzon Allah ya tabbatar da shi, amma mu abin da ya dace mu yi sai mu yi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli. In ya karanta Fatiha surar da yake nihin karantawa, ita manzon Allah yake karantawa, baya karanta Fatiha a farko wannan qul huwallahu a farko, sannan ya biyo baya da surar kamar yanda wannan sahabi yake yi. Amma ya tabbatar da shi cewa abin da ya ba kuskure bane ba, kenan ana yana iya ci gaba da yin haka. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم وأنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود تشفع. وأنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل. وأنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. ما لم الله يجيك أنسى نفقه. Wato wannan hadisi ne na Uquba ibn Amir, Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada masa, yace masa alam tara ayatin unzilat hadhihi al-laila, shin baka san da cewa akwai wasu ayoyi da aka saukar da su a wannan dare? Lam yura misluhunna qattu, manzon Allah yace da dai ba a taba ganin wasu ayoyi kwatancin su ba. Ma'ana ayoyin da Allah ya saukar a wannan dare, daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ba Uquba ibn Amir labari, shine yace masa alam tara ayati, shin baka san da cewa akwai wasu ayoyi unzilat hadhihi al-laila wanda aka saukar da su a wannan dare? Lam yura misluhunna qattu, manzon Allah yace da dai ba a taba ganin kwatancin su ba. Ma'ana ayoyi ne waɗanda suke masu fadla, masu matsayi abin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sai ya karanta masa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Manzon Allah ya ce waɗannan ayoyi, wannan sururi kenan, suratul falaq da suratul nas, shine ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq. Ubangiji ta'ala ya ce ina neman tsari da kariya da Ubangijin wato hasken asuba. Idan aka ce al-falaq wato shine hasken asuba kenan, kamar yadda can yake cewa inna allaha faliqul habbi wan nawa, domin lafazin al-falaq wato shine tsaga abu. Me ake nihi da al-falaq nan? Shine ketowa na hasken asuba kenan, shine Ubangiji ta'ala wato nan yake lakanta ma manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa ya nemi tsari da Ubangijin da ke keto da hasken asuba. Shine yace kul a'uzu, ce ina neman tsari da kariya kenan game da duk abin da nake ki nake kyama, bi rabbil falaki, da Ubangijin wato hasken asuba, min sharri ma khalaq, game da muguntar abin da Allah ya halitta. Ina neman tsari da Ubangijin hasken asuba game da sharri da mugunta na abin da Allah ya halitta. Yana daga cikin abin da Allah ya halitta hatta da karan kanka kana neman Allah ya kare ka game da sharrin kanka. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin khutbatul haja yake cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, domin kai kanka a karan kanka ranka tana da sharri. Domin dan adam yana da nafs wadda ake kiranta ammaratun bisu, wanda take zuga mutun game da ayyuka waɗanda suke na sako. Dan haka da kace min sharri ma khalaqa, ina neman tsari da Ubangijin hasken asuba game da sharri da mugunta na duk abin da Allah ya halitta. Sai kace wa min sharri ghasiqin idza waqab, kuma ina neman tsari da Ubangiji na game da sharri da mugunta na ghasiqin, shine dare, idza waqaba, wato lokacin da ya ruhu. Domin duk wasu waɗanda suke masu makirci, to ba sa motsa makircinsu sai a cikin dare. Idan ka ɗauka misali irin ƙwari kan kunamu, kan macizai, kan namun daji da abin da ya kama da haka, da shaidanu da sauransu, ba sa motsa sharrinsu da muguntarsu sai cikin dare. Haka a cikin jinsi ɗan adam, duk wani maɓannaci to galibi ɓannar shi ta yi kasancewa a cikin dare. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa idan dare ya gabato, magariba ta gabato, manzo Allah yace ku kame yara kankana, kar ku bar su fita, domin a lokacin nan shaidanu sukan watsu, sukan kai kawo. To kaga wannan shine ake kira da ghasiq, abinda ake kira da ghasiq wato shine dare. Shine yace wa min sharri ghasiqin, wato ina neman tsari da kariya da Ubangiji na game da sharrin dare, idza waqaba, wato lokacin da ya ruhu da duhunsa. Sai yace wa min sharrin naffathati fil uqad, ina neman tsari da kariya da Ubangiji na game da sharri da mugunta, wato na annaffathat, wato sune indabu annaffathat, ma'ana as-sahirat, tare da cewa wannan bai keɓanta ba da 'yan dabu mata ko da maza ne, ka nemi tsari da su. Domin shi a wancan lokaci galibi sihiri an sane shi ne game da mata, sun fi yawaita shi. To amma ba dan ya keɓanta da su, don haka Ubangiji ta'ala ya yi amfani da annafasat a nan. Idan aka ce annafasat, an ciro shi ne daga annafas. Idan aka ce annafs, shi ne wato tuhi. Domin shi ɗan adam, wato shi ɗan dabu, yakan yi wasu karatuttukan shi na shaidanci, ya ringa busawa a cikin kulli, yana kullewa a zare, yana kullewa. Don haka shi ne ya ce wa min sharrin naffathati fil uqad, ina neman tsari game da sharri da mugunta na 'yan dabu masu busa, fil uqad, a cikin kulli. Wanda shi busa a cikin kulli wani nau'i ne daga cikin nau'i wanda yake na dabu. Shi ne sai ya ce wa min sharri hasidin idza hasad, kuma ina neman tsari da Ubangiji na game da sharrin mai hasada, wato lokacin da yake nihin yin hasada. Me ake nihi da hasid a nan? Malamai suka ce shine al'a'il, ma'ana mai kambin baka kenan, saboda shi kambin baka wata cuta ce ta musamman. Duk wanda yake da kambin baka, to in aka yi dace ya ga abu, ya gune ma abun, to da zaran ya kalli abun ko ya maganta, musiba tana iya fada ma wannan abun da izinin Allah. Shi ne ake kira da kambin baka, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda akwai wani abu da zai riga ya alkadarin Allah, to da kambin baka ya riga ya yi shi. Wanda kambin baka a Hausa shi ne ake kira da maita, wanda a addinance ba maganar maita, iya abin da yake a shari'ance, abin da aka sani shi ne kambin baka. Wanda yake da irin wannan cuta, idan ya ga abu ya tanka, ya maganta, ko ya kalli abin ya maganta, to musiba tana iya fada ma abu. kamar yadda Sahal ibn Hunayf ana cikin tafiya sai ya koma gefe sai ya tube zai wanka, wani daga cikin sahabbai da ya hango shi sai yake cewa ka yace wallahi ban taba ganin fatar dan adam kikkiawa sama da fatar wannan Sahal, take yanke kawai Sahal sai ya kife a sune. Aka dauko shi aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take yanke kawai wata masassara ta zubo masa ya kife, yana karkarwa aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sune. Shine sai aka tambayi jama'ar da suke kusa ko akwai wanda kuke tuhuma, suka ce eh mun ji wani ya maganta ya ce shi ai bai taba ganin fatar da ta kayatar da shi sama da fatar Sahal. Manzon Allah yace akan mi ɗayan ku zai kashe dan uwansa, a sababin mi ɗayan ku zai kashe dan uwansa. Manzon Allah yace halla barakta, mi ya hana lokacin da kaga fatar jikinsa ta burge kaka ce tabarakallahu, inda ka ce tabarakallahu wannan musiba ba za ta fada ba da izinin Allah. Manzon Allah ya sanya shi wannan da ya tanka Sahal, manzon Allah ya sa yayi arwalla ya wanke dukkan gefin gaban shi da cikin gyautan shi, aka tare wannan ruwa sannan aka zo aka zuba ma Sahal da izinin Allah sai ya tashi. Wanda wannan shine maganin kambin baka, in an san wanda yayi sai a sanya yayi arwalla ya wanke dukkan gefin jikin shi da cikin izarikin shi gyautan shi, kamar yanda yau wando ake sawa sai mutun ya wanke cikin wanda, wannan ruwa shine ake zuba ma shi mara lafiya da izinin Allah zai samu lafiya. To dan haka in mutun ya ga abu ya burge shi ya kayatar da shi, to iya abin da zaka ce sai ka ce tabarakallahu ko kuma ka ce masha Allah, kamar yanda can Allah ya karantar da mu walaula idh dakhalta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah, ka ce tabarakallahu ko ka ce masha Allah la quwwata illa billah ko kuma ka hada tabarakallahu masha Allah, ko da kai ne ka aikata abu ya burge kai kayatar da kai, to haka ake bukatar ka fada. Dan haka mata ba sa wasa da wannan, da zaran ka tanka mata da sai kai ta ce tubarkallah. To haka aka koya mana kenan, in abu ya burge mu kar mu ce kai abu kaza da kyau yake, to iya abin da zamu yi sai mu ce tabarakallahu masha Allah. To dan haka shi wannan kambin baka tabbas ne, kuma galibi waɗanda suke masu hasada su suke da shi, wanda da zaran abu ya kayatar da su sun gune ma abu, da zaran sun kalli wannan abu ko sun maganta to musiba tana iya fada masa da izinin Allah. To shine anan yace wa min sharri hasidin idza hasada, wato ina neman tsari game da sharri ta ne hasada lokacin da yake nihin yin hasadarsa. Wannan kenan a takaice kenan sura ta farko suratul falaq, wanda tana kunshe da aya 5. Sannan sai ya ce wa kula a'uzu bi rabbin nas, shine kace kula a'uzu bi rabbin nas, ina neman tsari da kariya bi rabbin nas, wato da ubangijin mutane, malikin nas wato mamallakin mutane wanda shi yake da mallakar kowa da kowa, ilahin nas abun bautar mutane wanda ba su da wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa in ban da shi. Idan aka ce al-ilah shine al-ma'budu bil haqq, shine yace ilahin nas abun bautar mutane, min sharril waswasil khannas, ina neman tsari game da sharri da mugunta na mai sanya wasi-wasi a cikin zukatan bayi al-khannas, mai jinkiri ga barin zuciyar bawa idan ya ambaci Allah. Saboda shi shaitani in ka ambaci ubangijinka sai ya yi jinkiri sai ya ja da baya, amma da zaran ka raukana game da ambatan Allah kuma sai ya kusance ka, shine al-khannas kenan mai ja da bayi mai jinkiri ga barin zukatan bayi idan suka ambaci ubangijinsu, amma idan sun gafala kuma sannan sai ya kusance su. Sai ya ce allazi yuwaswisu fi sudurin nas, wanda ke jefa wasiwasi a cikin zukatan mutane. Sai ya ce minal jinnati wan nas, ina neman tsari game da sharri na aljannu da mutane gaba daya. To waɗannan surori sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Uqba ibn Amir, yace baka san da cewa a wannan dare an saukar da wasu ayoyi wanda da ɗaya ba a taba ganin tamkar su ba? Manzon Allah ya karanta masa waɗannan surori. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda, ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min al-janni wa aini al-insani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari da kariya ta ubangijinsa min aljani game da wato sharri na aljan wa aini linsan da kambin baka na dan adam da kambin baka na dan adam shine kenan kamar yanda bayani ya gabata wanda a Hausa ake kira maita shi maita wani nau'i ne wanda yake na maguzanci ɗan dabo ne suke amma abin da yake a shar'ance wanda an san halitta ce Allah yakan halacci wani da irin wannan cuta wanda kuma galibi cuta ce ta mahasada shine ake kira kambin baka wannan shi tabbas ne akwai shi amma shi abin da ya shafi maita da ake fada wani haraka ce wanda take ta maguzanci ta ɗan dabo kamar a ce mutum ya rikida ya zama kura ko ya zama menene ko yana fitar da wuta daga bakinsa da abin da yake kama da haka duka wani nau'i ne wanda yake na sihiri sai ya ce hatta nazalatil mu'awwidhatan wato har sai da waɗannan surori guda biyu masu ba bawa kariya game da sharri na mutum da aljan wato suka sauka shine ake kiran su al mu'awwidhatan kenan masu ba bawa kariya game da duk wani sharri da mugunta na mutum da aljan falamma nazalata a lokacin da waɗannan surori biyu suka sauka a kaza bihima kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin ruku da su wa taraka ma siwa huma manzon Allah ya bar duk wani abin da ya wanece su da yana wasu addu'o'i na neman tsari amma da waɗannan surori suka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ruku da su waɗancan addu'o'i sai ya bar su wanda su waɗannan surori kamar yanda yake cikin hadisi an saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wato aka masa sihiri wanda aka masa sihiri ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da izinin Allah wanda wannan yana nuna tabbacin sihiri tabbas ne kamar yanda an samu wasu daga cikin firaq wato sun yi inkarin sihiri yana daga cikin su wato mu'tazila da sauransu suna cewa abu ne wanda yake khayali kawai ba abu ne wanda yake tabbas to shi sihiri abu ne wanda yake tabbas abin da yake nuna tabbacin sa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri kuma sihiri ya kama shi amma sihir dan dabo yayi kadan ya cutar da mutum da dabansa sai da izinin Allah idan kaga amma mutum sihiri ya kama shi to Allah ne su haka kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi iznillah ɗan dabo ba su zamanto ba masu cutar da daidai da mutum ɗaya da dabansu sai da izinin Allah domin ya faɗa ma asaba min musibatin illa bi iznillah duk abin da yake samuwa na musiba bai samu ba sai da izinin Allah to lokacin da aka masa wannan dabo ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zamanto akan kamanta masa yayi wani abu alhali bai yi ba to shine yana kwance a cikin dare sai mafarkin wasu mutane guda biyu sun zo masa ɗaya sai ya zauna wajen kansa ɗaya sai ya zauna wajen kafa wanda yake wajen kafa huwan sai ya tambaye na wajen kan yace masa wannan bawan Allah menene ya same shi sai yace madubu yace sihiri ne aka masa sai yace masa waye mai sihirin sai yace ai wane ne labidun al-a'sam wani bai yahudi ne dami ya hada ya masa daban shine ya fada masa yace a macajin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gashin shi ya hada da wani abu wanda yake na dabino ya hada ya masa daban ina aka kai daban aka jefa shine sai yace ya kai shi cikin wata rijiya wanda ake kiranta bi'iru zarwal can yaje ya jefa me zai yi wannan dabo ya warware shine sai yace masa ga abin da zai karanta sai ya karanto masa waɗannan surori guda biyu kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zabura ya falka ya ringa karanta waɗannan surori falaki da nasu yana karantawa manzon Allah ya tashi ya miƙe tamkar an kunce ma raƙumi da baibai manzon Allah ya tashi take yanki Allah ya bashi lafiya a lokacin nan ya aika wasu daga cikin sahabbansa yace su tafi gu kaza su je su shiga cikin rijiya akwai wani abu su je su tono suka je suka ɗauko wannan sihiri aka yi baje-baje da shi ruwan rijiyar ya rikida ya koma kamar lalle wanda wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na warware sihiri wanda in har an ga sihirin to a yi ƙoƙarin yadda za a lalata shi a yi ɗaiɗai da shi dan haka in an yi katari kaga irin wannan tukwane da ake ratayawa a cikin daji ko wani menene saduzi ka wasu da izinin Allah duk aiki ne wanda yake na ƴan dabo kaga an je gidan tururuwa ana zuba wani sukari ko wata madara ko wani da wani jefa wata laya a kogo ko kuma kaga laya an dora dutse an danne duk aiki ne na ƴan sihiri to hanya ɗaya daga cikin hanyoyi na warware sihiri in har an san ga sihirin ga inda aka kai shi to a je a tone shi wannan shine yana ɗaya daga cikin hanyoyin da shari'a ta yarda game da lalata sihiri dan haka manzon Allah ya tura aka je aka yi baje-baje da shi to a lokacin nan wato waɗannan surori sune suna daga cikin surorin da ake amfani da su ta hanyar karantawa game da duk wanda aka mai sihiri da izinin Allah subhanahu wataala zai samu tsaro da kariya kuma kafin sihiri ya kama mutum da izinin Allah in dai mutum yana karanta su to ɗan dabo sun yi kaɗan yana daga cikin azkarus sabahi wal masa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kul huwallahu da kul a'uzu bi rabbil falaq da kul a'uzu bi rabbin nas uku da safe uku da yamma to shine anan wato Abu Sa'id yake cewa falamma nazalata a lokacin da waɗannan surori biyu suka sauka falaki da nasi akhadha bihima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ruko da su ya ringa nacewa akan karanta su wataraka ma siwa huma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duk wasu addu'o'i da yake yi kafin waɗannan surori su sauka a takaice wannan yana nuna mana ni halaccin neman tsari game da sharri na aljan da kambin baka da kowace addu'a da aka shar'anta an gane ko addu'a ko matukar babu wasu abubuwa na zurfafawa da abubuwa waɗanda basu dace ba to ba laifi mutum yana iya yin addu'a ta neman tsari game da sharri na mutum da aljan amma waɗannan surori sune suka fi dacewa falaki da nas kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka sauka yayin ruko da su kenan sun wadace mu game da duk wata addu'a wato wanda take ta neman tsari game da sharri na mutum da aljan sannan kuma wannan hadisi bugo da ƙari yana tabbatar mana shine cewa kambin baka abu ne wanda yake tabbas abu ne wanda yake na gaskiya domin anan me yake cewa kana ya ta'awwadu min aljani wa aini linsani manzon Allah ya kasance yana neman tsari game da sharri na aljan da kambin baka na mutum an gane ko sai da aka kai kenan waɗannan surori suka sauka kenan wannan yana nuna kambin baka tabbas ne sannan hadisi na kenan wannan yana nuna mana fadlan waɗannan surori guda biyu sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min alqur'ani suratun manzon Allah yace daga cikin alqur'ani akwai wata sura ta musamman 30 ayatan manzon Allah ya ce tana kunshe da aya 30 ma'ana adadin ayoyinta 30 ne daidai wanda wannan gabai yana nuna mana kenan sanin adadin ayoyi na sura ta alqur'ani al'amari ne wanda yake taukifi wanda wahayi ne yake tafi da shi cewa sura kaza tana kunshe da aya kaza kamar yadda anan manzon Allah ya ce 30 ayatan ita wannan sura aya 30 ce daidai wannan sura manzon Allah ya ce shafa'ati li rajulin hatta gufira lahu ta nema ma wani mutum ceto game da azaba ta kabari har sai da aka gafarta masa ta ringa nema alhurma tana nema masa ceto a gun Ubangiji subhanahu wataala Allah ya gafarta masa aka daina yi masa azaba ta kabari wa hiya tabarakal ladhi bi yadihi almulk ita ce tabarakal ladhi bi yadihi almulk shine yace a wata riwaya tashfa'u ita wannan sura wato tana ceton mutum har ta kai lokacin da za a gafarta masa ita ce tabarakal ladhi bi yadihi almulk wanda ita ma ana buƙatar wato nacewa game da karanta ta domin tana kare bawa game da azaba ta kabari domin azabul kabari tabbas ce nasi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka tabbatar da cewa azabul kabari tabbas ce kuma Allah ya ji yadda manzansa kamar yanda ya wuce da wasu kabura guda biyu manzon Allah sai yake cewa innahuma la yu'azzabani waɗanda suke cikin kaburran nan manzon Allah ya ce ana azabtar da su sai ya ce wa ma yu'azzabani fi kabir ba a azabtar da su a sababin wani abu mai girma sai ya ce bala innahu la kabir manzon Allah ya ce kwarai abu ne mai girma amma su a ganin idan su abu ne wanda yake bai taka kiraya kariya amma a wajen Allah abu ne mai girma manzon Allah sai yake cewa amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bawt kusan da cewa ɗaya daga cikin su abin da ya janyo masa azabar kabari la yastabri ko kuma la yastanzihu min al-baw, manzo Allah yace baya nisanta kansa game da bawali. Idan yana bawali yakan bar bawali yana taba jikinsa ko tufafinsa, wannan shine sababin abin da ya janyo masa azabar kabari. Dan haka dole ne, wajibi ne mutum in yana bawali to ya nisanta jikinsa da tufafinsa kar bawali ya ringa tabawa. In ma har an yi dace ya taba to ima zaka sa ruwa ka wanki. Shine manzo Allah yace amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl, kusan da cewa ɗayan su abin da ya janyo masa azabar kabari ya kasance baya nisanta kanshi game da bawali, ma'ana yakan bar bawali yana taba jikinsa. Sai yace wa ammal akhar fa kana yamshi bin namima, ɗayan manzo Allah yace ya kasance yana kai kawo game da gutsurutso ma tsakanin jama'a, annamimi ne. Idan aka ce annamimanci ka dau zancen wane ka kai ma wane danihin hada kusuma tsakankaninsu domin ka bata tsakanin jama'a ka dauko zancen wane ka kai ma wane, wannan shine annamimanci. Duk wanda ya halitta yin annamimanci har abada ba zai shiga aljanna. Duk wanda yake annamimanci ya san annamimanci laifi ne, yake tuba har mutuwa ta cin masa akan haka, to ba zai shiga aljanna a karan farko sai an azabtar da shi. Kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu aljannata qattatun, annamimi manzon Allah yace baya shiga aljanna. In ya halitta yin annamimanci kwata kwata ba zai shiga ba. In ya san da annamimanci laifi ne, yake tuba har mutuwa ta cin masa, to wannan kuma ba zai shiga aljanna a karan farko lokacin da masu shiga aljanna suke shiga sai an azabtar da shi gurgudan laifinsa. Shine manzo Allah yace ɗayan shi abin da ya janyo masa azabar kabari shine annamimanci. A lokacin da manzo Allah ya sanya aka karyo masa reshen dabino, manzo Allah sai ya tsaga wannan icce na dabino biyu sai ya kafa ma kowane kabarin, yace la allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabsa, manzo Allah yace mai yiwa za a sauƙaƙa musu azabar kabari matukar waɗannan itace ba su bushe ba. Alfarma ce manzo Allah ya nema musu abun ubangijinsa a sauƙaƙa musu azabar kabari matukar wannan icce yana ɗanye bai bushe ba, amma da zaran ya bushe za a ci gaba da azabtar da su. Wannan hadisi yana tabbatar mana wato azabar kabari cewa tabbas ce. To dan haka suratul mulk wato tana ba bawa kariya game da azabar kabari duk wanda ya nace karanta wannan sura, tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk. Yana abin da ya dace mutum ya ringa kokari a cikin duk yininsa, a cikin yini ko a cikin dare, wato ya ringa karanta tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk. Sabani ga waɗanda suke karanta wa izamatul abdu wai tana kare bawa game da azabar kabari, to wannan ita ce take ba da kariya game da azabar kabari, suratul mulk, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kenan wannan yana nuna mana fadlar wannan sura. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Mas'ud shine Uquba ibn Amir al-Badri, an danganta shi zuwa Badar domin ya je ya sauka a filin Badar amma ba dan ya halarci yakin Badar ba. Shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a bil ayataini, yace duk wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu, min akhir suratul baqara, ayoyin da suke karshen suratul baqara, fi lailatin, a cikin daransa, kafatahu, sun wadatar da shi. Wasu ayoyi ne guda biyu na karshen suratul baqara, ita ce amanar rasul, zuwa karshen sura amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, aya ɗaya kenan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw aqta'na rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala alqawmil kafirin. To waɗannan ayoyi biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya karanta su a cikin daransa, kafatahu, manzo Allah yace sun wadatar da shi. Me ake nihi da sun wadatar da shi? Sun wadatar da shi game da bashi tsaro da kariya game da duk abin da yake ki yake kyama a cikin wannan dare. Duk abin da yake tsoro yake ki yake kyama kar ya same shi a cikin wannan dare da izinin Allah, waɗannan surori guda biyu sun wadace shi. wakila kafatahu min qiyamil layli. A wata fada malamai suka ce ma'anar hadisin kafata ai sun wadatar da shi game da qiyamil layli, qiyamul layli tamkar ya raye da daren shi, tamkar ya tsaya yana sallah a cikin dare. Gaba ɗaya waɗannan ma'anoni guda biyu babu cin karo da juna. Duk wanda ya tsaya cikin dare yana sallah, Allah zai ba shi tsaro da kariya game da duk abin da yake ki yake kiyama, kuma Allah zai isar masa duk abin da yake gurin ya samu, Allah zai hada shi da shi. Kina don haka a takaice waɗannan, wato wannan hadisi yana nuna mana fadlar waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara kenan, suna ba bawa kariya game da duk wani sharri na mutum da aljan, wato a cikin daransa in dai ya karanta su kenan. Kuma wannan ya nuna mana daddare ake karanta su, tunda me yace man qara'a bil ayataini min akhiri suratul baqara, sai yace fi laila, a cikin dare kenan. Ya kayyade mana lokacin karanta su shine a cikin dare kenan, kafin mutum ya kwanta mutum yake iya karanta su. Shine yace kafatahu, manzo Allah yace sun wadatar da shi. Sanan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum maqabira, manzo Allah yace kar ku mai da gidajenku makabarta. Sai yace inna shaytana, lalle shaytani yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, manzo Allah yace shaytani yakan guje ma gidan da ake karanta suratul baqara. Duk gidan da ake karanta suratul baqara to shaytani yakan nisanci wannan gida. Wannan bai nuna mana ba cewa sai in kai kake karantawa, ko da kasatu ne kana iya sawa, in dai aka sa karatun suratul baqara a cikin gida to shaytani yana nisantar wannan gida, baya rabar sa. Tunda cai fa inna cai inna shaytana, lalle shaytani yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, yakan guje ma gidan da ake karanta suratul baqara. Don haka in ka iya kai ka karanta shi ne ya fi dacewa, domin ka samu ladan wannan karatu, kuma sannan ta zame maka kariya game da shaytani. In baka iya karanta ta to sai ka samu kasat inda ya kunshi wannan sura kenan, ka ringa sa shi yana karatu a cikin gidanka. Kuma wannan yana nuna mana cewa makabarta ba wurin karatun alqur'ani bane, mafhumul mukhalafa kamar yadda malamai suka faɗa da yace la taj'alu buyutakum maqabira, kar ku mai da gidajenku makabarta. Sai yace inna shaytana, domin shaytani yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, yakan guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara. Don haka malamai suka ce a makabarta ba a karanta alqur'ani. An gane ko ba wurin karanta alqur'ani bane, saboda annabi manzon Allah ya kamanta gidan da ba a karanta suratul baqara ya kamanta shi da makabarta. Don haka manzon da yazo da suratul baqara da sauran da yazo mana da alqur'anin gaba daya, baya karanta alqur'ani a makabarta, kuma babu dalilin da aka taba samu manzon Allah ya karanta alqur'ani a makabarta. Addu'a da yake ma mamaci bayan gama binne mamaci, ko kuma lokacin da ya ziyarci makabarta, addu'a manzon Allah yake, addu'a da ta kunshi roƙon gafara. Kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, a cikin dare muna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mayafi guda, manzon Allah ya zari daga cikin mayafi ya fito ya dan janyo kofa, tace sai na biyo bayan sa, da na biyo bayan sa sai naga ya nufaci makabarta ta baki'a. Aisha tace sai na bi bayan sa ina duku-duku. Da ya je lokacin da zai shiga sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'mini wa ataakum ma tu'aduna gadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lalahiqu, tace sai ya tsaya tsayuwa mai tsawo, manzo Allah ya daga hannuwansa iya abin da yake faɗa, Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baki'a. Aisha tace addu'ar manzo Allah ya yawaita yi, ya cika yi, ya tsawo ya daga hannunsa ya jima yana yi. Da ya gama wannan addu'a sai ya dawo, tace sai na shayo gabansa, na yi maza na dawo, na kwanta kan shimfiɗa na lulluɓa. Manzo Allah da ya dawo sai ya tarar da ni ina shasheka, sai ya ce lafiya Aisha, tace a ba komai. Ya ce in ma ki ban labari, ko kuma masanin abin da ke ɓoye da bayyane ya bani labari, shin kina zaton cewa Allah da manzon shi za su ha'ince ki? Ya ce Ubangijina ne ya aiko min Jibrilu a wannan lokaci cewa in tashi in je in roƙa ma ma'abuta makabarta ta baki a gafara, shine na tashi na je. tace to ya rasulullahi in zan ziyarci makabarta me ya kamata in yi manzon Allah ya koya mata yace ga addu'ar da zaki assalamu alaikum dar qaumul mu'minin wa inna insha Allah bikum da lahiqun wa yarhamullahu almustaqdimin minna walmusta'akhirin wa inna wa yarhamullahu almustaqdimin minna walmusta'akhirin manzon Allah ya karantar da ita wannan addu'a to dan haka anan wannan yana nuna mana in ka ziyarci makabarta iya abinda zaka yi na addu'a addu'ar da ta kunshi roƙon gafara baya sun ba zaka karanta ko tabaraka ko kul huwallahu da abinda ya kama da haka a'a sanin hanya ya fi sauko wanda ya zo mana da ziyarar makabarta ga abinda ya kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katira in kuma addu'a ce bayan binne mamaci saiwa zaka yi kada ga hannunka ka ringa addu'a Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu inda larauci zaka yi inda yaran Hausa zaka yi ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa haka Usman Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya gama binne mamaci yakan tsaya akan kabarin sai manzon Allah ya fada ga jama'a yace istaghfiru li akhikum ku roka ma dan uwanku gafara wasalu lahu tasbita ku roka masa samun tabbacin bada amsa fa innahu al'ana yus'al domin a yanzu za a yi masa tambaya to iya abinda hadisin ya kunsa na addu'ar shine kace Allahumma ghafir lahu sai kace Allahumma sabbitu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu inda larabci inda Hausa ne kenan ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa haka zaka maimaita addu'ar in kai kai ka aje hannunka kar kai jiran cewa wani sai ya raba muku addu'a ayi salati 10 ga annabi wani ya ce ayi 11 wani ya ce ayi 12 ai dama a matsayin mu na mu'mine mun san mabudin addu'a shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai wani ya koya maka ba sannan kuma kar kai jiran sai an raba maka cewa wani wanda ya iya sun yayi wanda bai iya bai tabaraka wanda bai iya bai kul huwallahu da sauransu a karanta kul huwallahu 11 ko inna anzalnahu da iza jaa da sauransu wannan duka ba muhallinsu bane ba makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane manzon da ya zo mana da ziyarar makabarta da yanda ake binne mamaci da yanda ake ma mamaci addu'a bayan an gama binne shi baya sun mai karanta ba tabaraka ba kul huwallahu iya abin da yayi Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu mumini na hakika shine yake wadatuwa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك